O diabo os apresentou.
Kallo da yana miki ki tabi da ni, ina da cuta ke je magani, dan Allah kar ki yada ni, a zuciyar ki ki sanya ni,
soyayya.
Ina duhu fuskar ki haske dare da rana tunani na ke akan soyayyar ki komai su mace
ya nake gani gumma manki kauya aka bani zan aure ki ki zan sarauniya ni bawanki daga nan babu abin da zai dame ki ke sarauniya ni sarki a fadanki a shiri fine dai ko na wazan biya bai fanshe ki goge you are my melody I call you the remedy
You're my life,
baby. KJ Daya.
Kallo da yana miki ki tabi da ni, ina da cuta ke je magani. Dan Allah kar ki yada ni, a zuciyar ki ki sanya ni. Kallo da yana miki ki tabi da ni, ina da cuta ke je magani. Dan Allah kar ki yada ni. A zuciyar ki ki sanya ni
soyayya Aminiya kina raina zinariya
A very low defense there are so you Haske kamar farin water over you I could imagine being love without you In baki da lafiya ni ne magani When I'm ill kuma ke ce magani Cikin rayuwa na kin zamo sinadari Rabuwa da ke wallahi ne hatari
You are the apple of my eyes When I'm down you the one to get me rise
I promise to stay with you Fight so Jamaica day for you Sabar kama ni ake ce mana MBU
Masoyiya Aminiya Kina raina Zinariya
A life without you is